八鸡，没养狗呀。A Najeriya dan takarar jam'iyyar Abga ya lashe zaben gwamnan jihar Anambra. A jihar Sokoto kuma, ƴan bindiga sun nada kansu sarakuna a wasu garuruwa. Jama'a assalamu alaikum.
That Charles Chukwuma Soludo of APGA having satisfied the requirements of the law is hereby declared the winner and is returned elected.
Jami'ar tattara sakamakon zaben gwamnatin jihar Anambra Professor Florence Obi kenan take bayyana tsohon gwamnatin babban bankin Najeriya Charles Chukwuma Soludo na jam'iyyar Abga a zaman wanda ya lashe zaben gwamnatin jihar Anambra dake kudu maso gabashin kasar. Don a daren Lahadi aka sami tattara sakamakon zaben kananan hukumomin mulki 20 daga cikin 21 na jihar. To sai dai kuma babbar jami'ar tattara sakamakon zaben ta bayyana cewa zaben bai kammala ba har sai da aka sake gudanar da zabe a karamar hukumar Ihiyala. Soludo yayi takara ne a karkashin inuwar jam'iyyar Abga mai mulkin jihar, inda ya sami ƙuri'u 112,229 inda kuma ya kayar da abokan takararsa 18 manya daga cikinsu Valentine Ozigbo na jam'iyyar PDP da ya sami ƙuri'u 53,807 da kuma Andy Uba na jam'iyyar APC wanda ya sami ƙuri'u 43,285. Yayin da matsalar tsaro ke ci gaba da ƙara ta'azzara a gabashin jihar Sokoto da ke arewa maso gabashin Najeriya, rahotanni na nuni da cewa ta kai ma 'yan bindigar sun soma naɗa sarakuna da hakimai a wasu garuruwan da ke yankin, lamarin da masu fashin baki ke gani tamkar sun karɓe iko ne da garuruwan. Haka kuma 'yan asalin yankin sun ce ko baya ga haraji da suke ɗorawa jama'ar wasu garuruwan, haka kuma suna kafa sababbin dokoki da mafi akasari suka ci karo da dokokin da gwamnati ta kafa a yankin. Sa'idu Ibrahim Delege dan majalisar dokokin jihar Sokoto ne dake wakiltar sabon birni ta Kudu wadda ke cikin yankunan da ke fama da wannan matsala.
Hakikan gaskiya ne, domin akwai mutanen gangara da tijai kamar guda su tara waɗanda shi shugaban Bandix din ya je ya kira su ya ce yana neman su, ya kira su ya aza musu haraji da za su biya, sannan kuma ya nuna musu cewa ga wanda zai zama jagoran su a matsayin hakimin su wanda aka ce ma dan kwaro. Wannan tabbas ya faru a gangara.
To yanzu bari mu yi magana shi karban haraji, shin kuma menene ya faru, kuma an biya harajin ko ba a biya ba?
To majority garuruwan da aka aza ma harajin nan sun biya, wasu kuma ba su biya ba, suna hada kudi dan duk abinda suka ce saboda kaga muna da sauran kayan gona a daji, akwai gyada, akwai wake, akwai dawa, akwai hatsi, gero kenan. To duk garin da bai biya wannan kudaden ba, to ba za su bari a dibe waɗannan kayan gonan ba, za su zo mutum biyu uku hudu su harbe masu aikin gona. Amma idan kuka biya, to za ku ɗebe kayan ku salim alim. So saboda haka shine yasa su kuma talaka tunda abincin nan wanda za su ci ne sai su hakura su sai da rabi su biya taron da aka dora musu. Wannan tabbas gaskiya ne.
To waɗanne irin matakai ku hukumomi ko kuma ku shugabannin jama'a wannan yake kuke ɗauka a wannan yanayi da suke ciki?
To mu a matsayinmu na jagorori, abinda matakai da muka ɗauka, muna ɗauko rahoton abinda ya an ka tabbatar da an yi ko ya gudana daga can a ƙauyuka, mu zo mu sanar ma gwamnati ta jiha, kuma mu sanar ma gwamnati ta tarayya akan ga abubuwan da suke faruwa, mu sanar ma kuma jami'an tsaro a ɗauki matakai yadda ya dace dangane da waɗannan matsaloli da suka haddabe mu, suka haddabe mutanenmu.
To sai dai kuma duk da yake kakakin rundunar ƴan sandan jihar ta Sokoto DSP Sanusi ya kiyaye magana da muryar Amurka sa'ad da aka tuntube shi akan lamarin. To amma kuma yayi nuni da wata sanarwa da ya fitar a madadin rundunar dake musanta rahotannin cewa ƴan bindigar sun nada kansu sarautar wasu garuruwa. To amma kuma mashawarci na musamman ga ministan lamuran ƴan sanda wanda shi ma dan asalin yankin ne kuma tsohon shugaban karamar hukumar mulkin sabon birni injiniya Idris Muhammad Gobir ya tabbatar da rahotannin.
Na daidai a garin Gangara wanda muka hadi wancan sati da ya wuce cewa ƴan bindigan nan sun je an kira su a garin Saturu an yi mitin da su. Kun bayan ayi mitin da su an ba su condition guda hudu, condition din nan guda hudu an ce musu kada dan sanda in sun yi rasuna su zama wannan yanki ya sake zuwa wannan yanki na Gangara, kada wani soja ya sake zuwa wannan yanki, sannan su biya kudi 1.5 million naira wanda shi haigari Gangara kacal, sannan kuma sauran garuruwa na gabacin Gangara that is yankin Gatawa gari 85 su ko an yi musu magana cewa su hada naira 300,000 tunda ba su yi noma ba na kwarai, don haka kudi sun kama naira miliyan 25,500. Bayan an gama meeting din nan kuma an ka faɗa musu cikin condition cewa kada su shiga cikin wani activities da ya shahi magana issue na ƴan banga ko a ga dan banga na yanki ko su shiga banga, kuma sun kace sun aminta sun yarda. Daga cikin shugabannin bandits da aka zamana Murtala aka yi wannan meeting da su da dai Hassan dan Kwaro shi na wurin nan, da ainihin Jamu Baki da Boka yana wurin nan, dan Bakkolo na wurin nan, Dogo na wurin nan, su biyar kenan. An ka tambaye su cewa to daga cikin waɗannan mutane wa suke son su dauka a matsayin shugaban su wanda zai kula wannan yanki na Gangara, sun kace su mutanen community na Gangara sun kace sun zabi Hassan dan Kwaro. Sarkin Kudun Gobir shi da kaina ina sane ina da masaniya ya rubuta ma DPO on sabon birni takarda ya bashi ya hada mishi ga yanki ne ga abin da ake ciki, ya rubuta ma OCSS ya bada takarda gabana yayi magana da SSS gabana sai magana da shi, ya rubuta a kawo Ministry for Local Government, ya rubuta ya kai gidan Sarki Musulmi, sannan kuma ainihin Boka da ya je garin makwaruwa yayi maulidi, bayan ya gama maulidi ya kira mutanen garin nan, ya kira su gaba ɗaya ya ce musu yanzu wa an mai gari, mai gari dan sani shi an mai garin makwaruwa shi ya tashi tsaye ya zo faɗa Boka ya ce ranka ya daɗe ai kai an mai gari, da ni an mai gari, amma yanzu kai an mai gari. Sannan kamin wannan magana da ka faɗa muka Murtala, mutanen makwaruwa, mutanen gidan gyara, mutanen Saturu, mutanen su da Adama duk gaba ɗayan su gonar su Dogo da su Dan Kwaro suka tasona musu noma, dole in baka je ba ɗanka zai je ko ubanka ya je gonar ya noma. Sannan kuma wannan yanki na Gatawa ka ci Sarkin Kudu ai ya faɗa mu jami'an gwamnati su sani naira miliyan 37 an kamsa wanda an ka aza musu haraji wanda sun biya, banda waɗancan garuruwa da na faɗa maka nan gari 85 wanda za su ba da miliyan 20 banda su so far su ƴan bindiga su amshi naira miliyan 37 kenan. Kaga waɗannan garuruwa namu kenan na gabas gaba ɗai kenan, ba su ƙarƙashin sarakunan mu, ba su ƙarƙashin hakiman mu, ba su ƙarƙashin DPO mu, ba su ƙarƙashin jama'an tsaron mu gaba ɗaya kenan, sun koma ƙarƙashin bandits.
Ya yadda su jami'an tsaro suke cewa suna ɗaukar matakai a wannan yanki,
Murtala, ba gaskiya ba ne, ba jami'an tsaro su ce suna ɗaukar mataki ba. Ai yanki inda kullum ake complain na ainihin babban commander Sutuji inda suke zaune a garin Fakai a Shinkahai local government ne, gulbi ne ya raba Shinkahai local government da Fakai, kuma Turji haƙirari ya ce shi shida nan garin nan in wani abu suka jiga shi an zo, to wanda ma ba a kare a zamfarar da aka ce ana operation a Shinkahai local government, Murtala, ana maganan ma sabon birni ko isa, babu wani operation, babu wani kwakwara operation, babu wani abin da aka zo an kai. Kuma in aka ce kauyuka ba kauyuka ba ce, Gangara gari ne na masarautar hakimi, don haka idan an ka ba mutum riƙon Gangara duk kauyukan da a ƙarƙashin Gangara heda gari 20 suna ƙarƙashin wannan bandits wanda ka kula da shi, ko gari guda that is makwaruwa da anka zo anka Boka da kilarin din kai ne shi shugaban wannan gari, ai shi ma babban gari na, kuma akwai kauyuka attached to. Kuma ina tabbatar maka idan gwamnati ba ta ɗauki maki ba wallahi bandit suna da shirye suke, shirye suke a sake kai wasu su diba wasu garuruwa, garuruwa na sarakunan mu. Idan yanzu gwamnati take shiri domin ta ɗauki mataki wannan wuri, to mu muna jira mu gani. Amma wani a ce maka akwai wani engagement tsakanin bandit da jami'an tsaro namu na Najeriya, wallahi ba gaskiya ba ne.
A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Muhammad Nasir da Jumbe Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.